zaben sabon sakataren jam'iyya na kasa shine babban dalilin da yasa uwar jam'iyyar MNSD nasara kiran taron gaggawa bayan da aka kasa cimma daidaito tsakanin wasu kusoshinta na jihar Maradi wato sakatare mai barin gado ministan makarantun koyon aikin hannu Tijjani Abdul Qadir da mutumin da ya kamata ya canje shi Muhammad Dutsi bayan shafe auye ana tantaunawa malartan sun bayyana Maitir Mai Saleh Jibrilu na Leshan Zandar a matsayin sabon sakatare
and the see Monsieur Mai Saleh Jibrilu au poste de secrétaire général du bureau politique national du MNSD Nasara
shirye-shiryen zabe dan ganin jam'iyyar da dan takarar ta Hussein Umaru sun yi galaba a fafatawar 2020 da 2021 shine babban aikin da sabon magatakarda Maitir Mai Saleh Jibrilu yace zai fi baiwa fifiko
kusan aikin magatakarda aiki ne babba kuma sauraron mu kananan watannu biyu ko uku kafin election yanzu kurin aiki ne za a shiga duka resolution kin da aka dauka kuma za mu sauka wannan application kuma mai aiki don saboda mu samu victoire tunda Alhaji Saini shine muka sa takarar president za mu taimake shi za mu taya shi don su ya samu mu cika wannan gure kun san party association ne kowa ya ta zo a zamna tare dole sai ana haɗin kai babu wariya ba a sha yanzu haɗin kai muke so daga kowa don mu samu mu cima gore
a jajibirin wannan taro an shafe wunin juma'a 14 ga watan Agusta da Asabar 15 ga wata ana tafka shari'a bayan da sakatare mai barin gado Tijjani Abdul Qadir ya maka uwar jam'iyya a kotu a bisa cewa bai gamsu ba da hanyoyin da aka bi wajen shirya zaben sabon sakatare mafari kenan alkalin kotu a matakin farko ya umarci uwar jam'iyyar ta jingine wannan taro to sai dai kuma daga bisani kotun daukar kara ta ba da izinin a ci gaba da wannan zama
ai suna Hajja Fatina ne sun bi ba junan ku tun kongare na tawo har bisa yau dubu wata nawa to yanzu an ka ba wani kuna hatala kuma baka zawa ku ka kamu sai ni mu dunkule gudan mu ci gaba zo mu kamu juna
taron ya kaddamar da wasu sabbin dokokin jam'iyyar ta MNSD Nasara da nufin saka tsari a sha'anin gudanar da ita sakamakon lura da yanayin da aka yi wannan zama kuma a cewar shugabanta bugo da kari dan takara a zaben Disambar 2020 Sani Umaru dokokin jam'iyya za su daki duk wanda ya bijire wa ka'ida
notre congrès vient d'adopter une résolution relative à la discipline au sein du parti dont la mise en œuvre se fera inshallah sans faiblesse
kawai yanzu tsohon sakataren jam'iyyar ta MNSD Tijjani Abdul Qadir wanda bai halarci wannan taro ba bai mai da martani a game da zaben da ya dora Maitir Mai Saleh Jibrilu akan wannan kujera ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger